Gwamnatin jihar Plateau ta ce ta samar da motoci da wata dandamali da za su taimaka wajen samar da bayanan tsaro da gaggauta kai dauki yayin da aka samu rahoton matsalar tsaro a fadin jihar. Gwamnatin jihar Plateau Simon Bakola Long, wanda ya kaddamar da dandamalin a shalkwatar hukumar tsaron farin kaya na jihar Plateau Operation Rainbow, ya ce daukan matakin ya zama dole saboda matsalolin tsaro da ake samu jifa-jifa a wasu sassan jihar ta Plateau.
Mun sayi motoci, mun raba masu sojoji. Mun raba wa 'yan sanda, mun raba jama'an tsaro gabaki daya na Plateau. An sa musu komai a cikin motocin nan, wanda duk inda ana tashin hankali a ciki za a gaya mini a office. Yau kuma na ji daɗi a babban abun nan UNDP ta sake kafa mana wani gidan waya, wanda idan ya faru ko ina daga office ina zan san inda yake faruwa, daga office ina zan ga abin da yake faruwa. Ta wannan da taimakon shugaban kasa ne. So idan ana da zumunci, ana kuma adalci ma jama'a, ba za a samu rashin zaman lafiya a jihar.
Gwamnan jihar Plateau kenan Simon Bakola Long. Hukumar tsaro ta Operation Rainbow dai an kafa ta ne don karfafa cibiyoyin samar da tsaro a jihar da tsare lafiyar al'umma da dukiyoyinsu. Jami'an hukumar Operation Rainbow da ke hulɗa da jama'a dukkanin unguwanni da ke ƙananan hukumomin jihar ta Plateau suna taimakawa jami'an tsaro ne da bayanan da zai taimaka musu wajen daƙile duk wani rikici da ka iya faruwa. Shugaban hukumar tsaron farin kaya ta Operation Rainbow, Manjo General Stephen Gwar mai ritaya, yace majalisar ɗinkin duniya ce ta taimakawa jihar Plateau da dandamalin don inganta tsaro a jihar.
An yi shi domin tattaran rahoti daga duka karkara akan abubuwan da aka ga zai tada hankalin jama'a. To idan wanda ya ga ko wani bakon da bai san manufansa ba, ko an ga hayaki a wani wuri an san akwai wuta, to sai a gaya mana. To yadda za a gaya mana, akwai kamar social media da za a iya a tura mana ko ta text.
Social media wato kamar kafafai na sada zumunta na zamani kenan.
Eh, haka kuma muna kokarin mu yadda za a iya tura mana wannan wa'annan rahoto ba da sai sun biya ba.
To mutumin da ke karkara zai yi mamaki ta yaya zai tura wannan sako har ku samu har ma a daƙile matsalan tsaro.
Za mu je karkara mu waye da kan jama'a, za mu ma samu musu ɗan kankananan wayoyi wadda ba yi da wuyan a gane shi, inda idan aka ga wani abin da ana so ba mu rahoto danna shi kawai zake, sai za mu gani anan cewa ga wani yana so ya yi magana, don za mu ma gane akan television din da muke da shi za mu gane inda wannan signal din yake zuwa. To sai za mu tuntuɓe mutumin me yake faruwa, sannan sai mu tura mutane aje a maganta shi.
Jihar Plateau dai ta sha fama da matsalolin tsaro da suka hada da fadan addini da kabilanci, matsalar manoma da makiyaya, masu fashi da makami da satar shanu, yayin da a baya-bayan nan jihar ke fuskantar matsalar yan sara suka da kungiyoyin asiri. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.